Ƙarshe dai ƙungiyar da Obasanjo ya kafa don yunkurin kawar da gwamnatin Buhari daga mulki ta hanyar ta shiga jam'iyyar adawa ta ADC da nana ta ƙudurin kawo sabbin jini a harkokin siyasa. Ƙara dagewa da tsohon shugaban ya yi kan sukar gwamnatin Buhari ya fara husata muƙarraban shugaban da nuna bani na iyake damunsa. Tsohon shugaban dai ya ce gwamnatin Buhari ta gaza, don haka take bugewa da cewa ta samu ƙalubale ne daga tsohuwar gwamnatin PDP.
Giving excuse, we met many challenges. If there are no challenges, then you wouldn't need to come. If there are no challenges, you don't need to come. You come in.
Obasanjo ya tambaya shin in ba ƙalubale to me yasa Buhari ya mulki ne, kuma yake ma son tazarce. Ya uci Roman Bakan Daura muƙarrabin shugaba Buhari ne da ke cewa kawacin shugaba Buhari ya yi yawa, inda Obasanjo ya taɓo wasu daga tsoffin sojoji da ya samu amsa da ta dace da shi.
To saboda haka idan wannan rubuce-rubuce da yake wa Muhammadu Buhari yana ɓata shi, ya jaraba a kan wani yaro ne da shi na tsohon dogarar shugaban ƙasa Jaram Azana Abacha. Shine manji Al-Mustafa ya kwatanta mai wannan takardar, in bai kwance mai zane a kaso ba, kuma duniya ta san shi ba mutum bane ba. Ai kacikace da shi a kasar nan ya san cewa shi ba mutum bane. Wallahi da duk wannan rubuce-rubucen da yake a kowane shugaban kasa da yake tun daga farkon Yakubu Gowon zuwa yanzu yana wannan rubuce-rubucen da yana so in yawa manji Al-Mustafa, in kuma ya isa ya masa.
Ya wuce ruwan baka ba ga wannan zai tada wani abu wanda ya wuce, wanda watakila yanzu ana neman abubuwa ne na cigaba a demokuraɗiyya za a iya mai da hannu a gogo baya.
Wani irin wadda mai da abu baya shi Obasanjo baki yake mai da hakoko baya ba, kuma ba zai mai da ba, saboda kamar yadda na gaya masu ba su san a ce yau wanda ya fi su ya zo. Shi wannan rubuce kurciwon kayan da nake gaya ma dan Allah dan Annabi ya jarabawa wa Hamza Al-Mustafa in bai kwance mai zana a kasuwa ba. Abun mamaki ne wannan mutumin yana ta rubuce-rubuce bila sun yi shiru, duk wani wanda yake tare da mutum mai faɗa a ji ɗan wani press da sauransu sun yi shiru sun kyale tsohon nan.
Abubakar Sa'idu na faɗa da kirajin kawo sabbin jini a jam'iyyar APC mai mulki ya ce amma hakan ba zai hana dagewa wajen ƙara zaɓar shugaba Buhari a 2019 ba.
Mu dai matasan Najeriya kowa ya sani mun contributing ya fi 70% a zuwan dottijo nan babu Buhari. Babu wani dottijo da ya rage a ƙasar nan banda Buhari. To iya sharan da Buhari zai mana shekara 8. Mu matasan Najeriya mun shirya za mu karɓi mulkin ƙasar nan. Duk wancan dattawan su tsaya a gefe za mu dinga zuwa falolinsu suna ba mu shawarwari. In muka ji dottijo shawaranka ta yi daidai da zamani mu ɗauka. In ba ta yi ba mu ce ma to yanzu fa an wuce naka, yanzu ana maganan internet ne. Kai lokacin kana dan analog ne, komai sai an rubuta ma a paper, baka da email.
Yanzu dai ya rage wa gwamnatin Buhari shekara ɗaya kan mulki. Za a jira ga yadda manyan 'yan siyasar Najeriya za su gama kai da juna don ɗora sabuwar gwamnati a 2019 ko a APC ko wata jam'iyyar adawa. Nasiru Adamu, Maimaita Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.